sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyya muryar Arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Kirsimati. Da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimati lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Kirsimati, yau bayan labaran duniya, shirin namu zai raja'a ne kan gashe-gashen Kirsimati. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makiri. Kasuwar saye da sayarwa a Amurka ta fadi a jiya Litinin, inda ma'aunin sayar da sayarwar yayi kasa da 500 wato kashi 2 cikin 100. Shugaba Donald Trump ya dora laifin faduwar kasuwar akan rashin gudanar da ayyuka daidai a bankin tsakiya da wasu kalubalolin tattalin arziki. A wani sakon Twitter da ya aike yana cewa tattalin arzikin Amurka kadai ne kan samu matsala a samu karuwar ruwa. Ya zargi shugaban bankin tsakiya Jerome Powell da rashin sani yadda kasuwar take da kuma rashin kula da tattalin arziki da tsadar ruwan da ake dora warance. Bankin tsakiya ya rage ruwan da ake dora warance kusan kasa da kashi daya domin bunkasa cigaban tattalin arziki a lokacin da kasar ta huskanci matsalolin tattalin arziki a shekarar 2007. Bankin ya cigaba da rike ruwan mafi kankanci tsawon shekaru 7. Wasu manyan 'yan majalisun Amurka na bangaren jam'iyyar Democrat guda biyu sun zargi shugaba Donald Trump da jefa kasar cikin matsala a jajiburin bikin Kirsimeti. Sha'anin kasuwanci ya taɓarɓare, amma kuma shugaban yana nan yana rikici da tsarin bankin kasar bayan ya kori sakataren tsaro, inji Senator Chuck Schumer da Nancy Pelosi wacce take jira ta zama kakakin majalisa. Sadarwa haɗin gwiwa da shugabannin majalisun biyu suka fitar na cewa shugaban yana son ya rufe gwamnati kwata-kwata, amma kuma bai san yadda zai fidda kansa a cikin wannan abu ba. Shugaban kasar da ya soke hotunsa na bukin Kirsimeti da zai je a Florida domin warware damuwar tsakaninsa da majalisun kasar. Jama'an Afghanistan sun ce wata kungiyar 'yan bandaga da ba a san su ba, ciki har da dan kunar bakin wake, sun kai samami a wani ginin gwamnati a birnin Kabul a jiya Litinin, kuma sun kashe akalla mutane 29 kana suka jikkata wasu 20. Sai dai adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a cikin buraguzan ginin. An fara kai samamin ne da rana, inda dan kunar bakin wake ya tada abubuwar fashewa da ke dankare a cikin motarsa wanda ke wajen ginin. Karfin fashewar da ya baiwa dan uwansa damar shiga cikin ginin wanda ke dauke da gidaje da dama, ciki har da gidajen masu fama da nakasa da kuma gidajen iyalan malaman shari'a. Mai magana da yawun hukumar harkokin cikin gida na Najib Danish ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul an samu kwanciyar hankali a cikin sa'o'i kaɗan bayan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kira ga zaman lafiya yayin da za a gudanar da zaben kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai tattare da tsananin fargaba da kuma tashin hankali a wani babban taron addu'a a jajiburin bikin Kirsimeti a Kinshasa. Sabon babban limamin Krista a Kinshasa, Archbishop Fridolin Ambongo, ya kira ga gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ta gudanar da zaben ranar 30 ga watan Disamba kamar yadda ta sadar a makon da ya gabata. Ambongo ya ce a daidai wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin kasarmu, ina jan hankalinku ga tabbatar da haloli na gari kuma mu tabbatar da zaɓe cikin lumana, saboda mu kammala zaɓen a ranar 30 ga watan Disamban shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da kuma gaskiya. Garikan Katolika a Congo ta daɗe tana ba da goyon baya ga tsarin demokaradiyya ga kasar, kuma ta yi ta kira ga shugaba Kabila ya gudanar da zaɓuka wanda aka ɗage shi tsawon shekaru 2. Ana gudanar da bukin Kirsimeti a garin Bethlehem da ke yammacin kogin Jordan da hukumomin Falasɗinawa suka shirya. An gudanar da taron faretin bukin ne a kusa da wani babban allo mai rubutu kamar haka: ku yi wa kasar Falastino addu'a na samun yancin kai, inda Falastinawa da masu yawon buɗe ido suka taru suna kallo. Masu ziyara dai sun fito daga sassa daban-daban na duniya domin zuwa ganin wannan dadaddin gari mai dimbin tarihi, kuma wanda Allah ya albarkace shi da inda aka haifi Annabi Isa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ba tare da bata lokaci ba, za mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Hello, sir. Look at my Christmas laugh, yeah.
Now, what can you wear? Like Christmas laugh, yeah.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The word is out about the town. So lift your glass.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2018 cikin koshin lafiya da wadata zuci. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Barkamu da haka. Ni ce Lami Iliya gata wadda aka fi sani da kakaka. Ina nan Amerika, ina gaida dangi a Nigeria. Lois Daniel da danginta, iyalin Hussein Idrisu. Ina kuma gaida iyalin Adamu Koli, Musa Adamu da iyalin gidansa. Ina gaida Madam Mary da iyalin gidansu. Iyalin gaida Lantu Bawa da sauran ƴan uwanta. Ina gaida Rabaran Danjuma Kaladi da dukkan ikkilisiya ta Mararraba. Ina gaida Rabaran Yohana Garba da dukkan ikkilisiya da sauran dangi da iyalin shi. Ina gaida Salamatu da mamasta. Ina gaishe su da dukkan ƴan uwa da su Sami da ƴaƴan shi da iyalin shi da kuma sauran ƴan uwa duka. Ina gaida Nehemiah da iyalin shi. Ina gaida mama an da ƴan uwanta daga gida, wato daga Adamawa. Ina fata za a yi Christmas lafiya. Ina gaida Roda Mika mama gata da ƴan uwanta duka Bauchi. Ina fata kowa yana lafiya. Ina gaida Mika gata. Ina gaida gata Gideon. Ina gaida Anna gata. Na gaida Comfort Tambaya da dukan gidansu da dangin babanta duka. Ina gaida Joshua Danjuma da Nuhu Danjuma da Hawai Shaku da dukan dangin gidansu, iyalin Danjuma gata. Ina gaida uwar yaya wato Kuba da sauran yayanta da dukan mutanen gidan Dandini. Ina gaida Rabaran Daura Kurau. Ina gaida Daniel Madaki da dukan ƴan kannen shi da dukan ƴan uwan shi, iyalin Madaki, Hassan Madaki kenan. Ina gaishe su duka cikin sunan Yesu. Muna fata a yi Christmas lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Bulu Sasquatch. Ina mika muku gaison Christmas daga ƙasan Amerika. Ina so da kyona lokaci in gaishe da shi sarkin garinmu Baba Ngolong Nyalang Ndebulu Gorab. Ina mika gaisuwa na da iyali na zuwa ga mutanen yalan gabaki daya. Baban Golong Nyalan, Ubangiji Allah ya bishe ka. Ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga baba shi mahaifina baba Bulus Backwash a Shandam da kuma mama Hanatu Backwash a Shandam dukansu a Ekwa Total Shandam. Ina gaishe da kanina Isaac Backwash da matansa Gladys a Ekwa Bishara 2 Jos. Ina kuma gaisuwa da ƴar uwata Rita Kufa Jijinka da kuma Josephine Bulus the cousin brother na Sumane Backwash a Ekwa Bishara 2 Maikachi a Bingham University Hospital. Ina kuma mika sakon gaisuwan Christmasi zuwa ga Amini na Dr. Sunday Lengman Maikachin asibiti a Bingham University a Jos da iyalinsa. Har yanzu ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina Dauda Bongom da matansa Juliana Bongom dukansu a Ekwa Church High Court Kaduna da kuma Reverend Dr. Nehemiah Maji. Har yanzu ina gaishe da ƴan'uwa masu bi gabaki ɗaya a Kokin Yalan. Har yanzu zuwa ga masu bi a Ekwa Yalan da kuma masu bi gabaki ɗaya pastor da dattawansa a Ekwa Total Shandam. Bari in mance da abokanena a cikin Josba Apollos Musa a Rukuba Road, Ephraim Musa a Rukuba Road da matansa, Apollos da matansa, Iliya Yohana da matansa dukansu a Ekwa Church Bishara 2. Ubangiji ya maimaita mana wannan Christmas.
Sunana Hannatu Ihezwe daga nan jihar Virginia a Amurka. Ina tura gaisuwan Christmas zuwa Iman Usman Shehu a Abuja, yaya Amina a Kaduna da iyalinta, yaya Rakiya Shunaka a Kaduna da iyalinta, kuma da Hadiza Maina. Ina gaida Jummai Shehu a Kaduna. Ina kuma gaida Amina Akiyoyi da iyalinta a Abuja, da Aisha Bako a Dallas. Ina kuma gaida iyalina na Greater Bako a nan Nigeria da fata za su yi Christmas lahiya.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
That's what Christmas is about. Banda Mabrista Omar Jas da ƴaƴanta da jikokinta duka. Da farko ina gaishe da mamata Jami Iliya Gata wanda aka fi sani da kakaka, da ƙannena Muhammad Gata da iyalansa, da Alheri Abdu da iyalanta, Jummai Tambaya da iyalanta, Mika Gata da iyalanki. Kuma ina miƙa gaisuwa ta duka ga zuriyar gidan Gata da zuriyar gidan Idrisu Fagel duka. Ina kuma gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari. Ina barkan Christmas da Reverend and Mrs. Joseph Gunas, Reverend and Mrs. Benjamin Ilya Kanchua, Reverend and Mrs. Abdul Buba, Reverend and Mrs. Muhammadu Dan Amariya, Reverend and Mrs. Ishaya Garba Kurama, Reverend and Mrs. Joshua Aku, Mataimakin Sakataren Jos DCC, Mama Elizabeth Delhaki, tsohuwar shugaban zumuncin ƙasa na Ekwa, Mama Hannatu Awari, Mama Doris Obadaya, Elizabeth Garba Dick, shugaban zumuncin matan Gospel Church Utan, Idi Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da Baba John Umaru da matarsa, ina gaishe da Reverend Amiti Titus Turati, ina gaishe da Sulmanu Leman Dublin Ahmed. Ina kuma gaishe da mama maji daɗi Esther, ina gaishe da tambaya mai gaskiya ɗan sabo gida kwara hayin labi baban binta, ina gaishe da Mrs. Binatu Umaru maman Zainab, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Abo, ina gaishe da Aunty Ruth Abo, ina gaishe da Reverend and Mrs. Stephen Panyan Baba Ekwa President, ina gaishe da Pastor Amity Francis Philip, ina gaishe da Simon Bala Ari, ina gaishe da Mr. Amity Steven Ogo a Akwanga, ina gaishe da dukan Ekwa Gospel Church Utan Lagos, ina gaishe da dukan BCC Choir musamman mataimakin choir Pastor mu wanda ya yi aure kwanan nan Joshua Izan da matarsa Charity. Ina kuma gaishe da Ekwa Gospel Church Utan Choir musamman Ezekiel Kinkin da matar Shirut wanda sun yi aure kwanan nan, Janet Ibrahim da dukkan ƴan choir. Ina gaishe da iya Ruth James Lola maman Tati da kuma murnan cika shekara 70 a wannan shekara. Ina gaishe da iyata kuma Zainab Babaji. Ina gaishe da Mr. Amity Dauda Sanko. Ina gaishe da Mr. Amity Sabu Usman. Ina gaishe da Mr. Amity Isuwa Saku. Ina gaishe da bawa sakatare gidan maga Bararaba Malumfati da iyalinsa duka. Ina kuma gaishe da Malam Ishaku Abdullahi da iyalinsa a gidan Kadangare. Ina gaishe da Reverend Auti Bokoi a Maraban Kankara. Ina gaishe da Pastor Likita Mantau. Ina gaishe da Ladi Tambaya mai gaskiya. Ina gaishe da Nuhu Nagari da iyalinsa duka. Ina gaishe da Alhaji da Hajiya Lesi Barka Hassan. Ina gaishe da dukkan executive na Ekwa headquarters. Ina gaishe da dukkan executive na BCC headquarters. Ina gaishe da Reverend Amitus Tukuma Abgondi Baban Skibia da shugabannin zumuncin matan BCC. Ina fata a yi Christmas cikin ƙoshin lafiya.
Lamda ina magana Melissa. Ina gaida Baba Alexander Taufin. Ina gaida matanta Elin Taufin. Ina gaida Jona Nanbut. Ina gaida Nehemiya Barmak. Ina gaida Cecilia Shemi. Ina gaida Sarah Lamda. Ina gaida Comfort Zagon. Ina gaida Nancy Lamda. Ina gaida Nanle Lamda. Ina gaida Sere Lamda Salo. Ina gaida Sunday Salo. Ina gaida Simon Doro. Ina gaida Ladi Sule. Ina gaida Paul Sule. Matan Limbo. Ana isa ku zama Christmas lafi.
Sunana Kenny Amanze. Ina son mika gaisuwa Christmas zuwa families ina. Fagba Mila family mai yiwuwan sunan Dotun Fagba Mila, Idowu Fagba Mila, Bola Fagba Mila, Daba Fagba Mila, Remi Kokola da Bankole Fagba Mila. Wishing them the very best of Christmas and a prosperous happy new year.
Sunana Joyce Jack daga America, Baltimore, Maryland, a cikin America. So the gaisuwan Christmas zuwa ga General J.T. Useni, Mr. da Mrs. Napoleon da Jumai Bali Asebe, Benila, His Royal Highness Alhaji Bashir Mohammed, His Royal Highness Ms. Com, Martin Shalders, Longomai Usandam, Chief Mrs. Salome Jankada, Dr. Aldo Jankada, Chief Mrs. Mary Lar, Mary Garber Benga, Malam Ayuba da iyalinsa, Tanjuma Seaman da iyalinsa, na kuma gaida retired officer Stanley Tiem, Mrs. Victoria Weep Nanchat Garba, Dr. Zolcher, Mrs. Rauta Zolcher, Nare Kla Vandul Weep, Auntie Mrs. Ucheja, na kuma gaida Mama Cecilia Sheni, Ambassador Tanjuma Sheni da iyalinsa, Baba Sheni Sarkin Longmat, Brother Easy Galadima Lantang, Auntie Nairobi to Chairlady Kenan, da kuma Her Excellency Mrs. Pauline Talen, na kuma gaida duka yangwana yi Christmas lafiya.
Sunana Helen Bako, ina nan zama a California, USA. Ina isa da dubban gaisuwan Christmas ga His Royal Highness Sarkin Tangale, Dr. Abdu Buba Masheru da matarsa da jama'ar Tangale. Ina gaida isa da gaisuwa ga shi babana Dr. Dambahaushe Bako da mama Priscilla Bako da yayana David Bako da iyalinsa da kuma Dr. General Nuhu Ade da matarsa Nancy Ade da sisters Ina Flora Bako Orisa Bako da shikanina Dalton Bako da matarsa Kauna Bako. Ina isa da gaisuwa ga ita kawata Apiomi Tela Lakwasa a Kaltungo da kuma Antina Hadiza Amma da Anti Ruth Shiru da kuma babban malamin da ana kira shi Kalla a Banganje. Ina isar da gaisuwan Christmas na ga shi kawuna Malam Umaru Lakorok da matarsa Dina Lakorok a Banganje. Ina isar da gaisuwa ga ita Mero London, Hawa London, Sonia Lawrence dukansu a Banganje. Ina isar da gaisuwan Christmas ga ita kawata Elbina Jibrin Dawa a Bilire. Ina isar da gaisuwa ga ita Fati Ishaya Malum a Bilire, Fati Radixon a Bilire, da kuma Kanem Manji da Kela Manji a Abuja, Captain Nuhu da kuma Adansa Mimi Nuhu a Abuja, da shi Baruk Roy a Lagos. Ina isa da gaisuwa na Christmas da ita kawata Hadiza Yam Kaduna, da Clara Adwak, da Adansa Comfort Bush dukansu a Abuja. Ina isa da gaisuwan Christmas ga shi kawuna Adam Bako, da Meshak Bako, Daladi Bako, Asabe Bako, Asanat Bako, Bilkatu Kure, Mariamu Kure, Yunis Kure, Ilia Kure, Lydia Kure, Yunia Kure. Na isa da gaisuwa ga ita Justice Beatrice Yahaya, da Justice Apollos Idi, da matarsa. Ina isa da babban gaisuwa ga ita Antina Asanat Bako. Ina fata za ku yi Christmas lafiya. Ubangiji Allah ya taimake ku. Na gode.
Nana Cecilia Yoila Edma. Ina zama a nan Columbia, Maryland. Ina so in mika gaisuwa na ga babana Mr. Yoila Amos. Ina so gaida uncles Ina Justice and Mrs. Nathan Muka, Professor and Mrs. Charles David, Mr. and Mrs. Sasiji, Mr. and Dr. Iwana Mutmifanyi, Mr. and Mrs. Balogun, Pastor Sunday Idahi, Pastor Kefas Idi, Mr. and Mrs. Wafari Teman, Mr. and Mrs. Manasa Chidama, Mr. and Mrs. Jacob Salu, Mr. and Mrs. Kachatau. Ina gaida duka aunties da bankira suba da uncle the cousins, nephews, friends, all over. And I don't wish you happy Christmas. I Christmas last year. Alessa kuma moga sabo shekara a algerinsu na gode.
Sannan ku duk suna na Blessing Benjamin Kamke daga Baltimore, Maryland, America. Ina gaida yarwata Mrs. Charity Achemta da mai gidanta Mr. Abraham Achemta da yaranta Oshra Achemta, Jerusha Achemta, Joanna Achemta. Ina gaida yarwata Mrs. Abigail Adgizi da mai gidanta Mr. Adgizi Alu da yarsu Eliana Alu. Ina gaida Dr. Samuel Luka da matarsa Mrs. Hanatu Samuel da yaransu duka. Ina gaida Mr. Musa Kamiki da iyalinsa duka. Ina gaida Mr. Joshua Gali da familin shi duka. Ina gaida Dr. Charity Johanna da mai gidanta. Ina fata ayi Christmas lafiya. Ina kuma gaida duka abokanin arziki. Na gode.
Sunana Samuel Inuwa Zalanga ni daga jihar Bauchi ne kuma karamar hukumar Ganjuwa. Ina zama a jihar Minnesota a America. A wannan lokaci da ake kokarin bikin Christmas da kuma sabon shekara, ina so in isar da gaisuwa ta madukan talakawan Najeriya. Ina gaida musamman mata musamman masu tuyon kosai, masu sai da masa, mata masu sai da kayan abinci a gefen hanya domin su nemi abin da zai kare mutuncin kansu. Ina gaida mutane masu sai da goro, ina gaida 'yan dako da 'yan garuwa da kuma mutane masu sai da faskare da gawayi domin su nemi abin da za su biya mutuncin kansu. Ina kuma gaida mutane masu neman aiki wanda suna neman aiki amma ba su samu ba da fatan Allah zai taimaka musu. Ina gaida kuma marasa lafiya wanda suke asibiti, wasu an musu rasuwa, da fatan Ubangiji zai karaba su haƙuri da ta'aziya. Ina kuma gaida mutane wanda suke fama da bakin ciki iri-iri wanda ba zan iya faɗi a nan ba, da fatan Ubangiji zai ba su salama a cikin rayuwarsu. Ina kuma a ƙarshe gaida mutane waɗanda suke ƙoƙari su faɗi gaskiya duk da a cikin rayuwarsu, duk da abubuwa da suke faruwa a Najeriya, da fatan Ubangiji zai ƙara ba su ƙarfin zuciya na faɗin gaskiya duk da abubuwan da suke faruwa. Na gode.
Da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari ni ma mu yi gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga ambasado Sam Jimba a jihar Nasarawa da iyalansa, da Eljab Abraham da iyalansa, da Iliya Mamman da iyalansa, da Victoria Magid da nata iyalin, da Ishaya Kure da iyalansa, da Professor Grace Esron da iyalanta, da Professor Christy Best da iyalansa, da Yakubu Gidado da iyalansa, da Ladi John da iyalinta, da kuma Honorable Sonde Abdu da al'umma Irigu baki daya, da Husaina Akila Banshika, da Malam Sule Auta, da Barista Salibawa da iyalansu, da kuma dukkan zuriyar Gata da zuriyar Idrisu. Ina kuma mika gaisuwa ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki, sai kuma gaisuwa ta musamman ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu da ɗaya ɗaya ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Tuwa gaishe ki. Sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin shirye-shirye masu ƙayatarwa, ciki har da ci gaban gaishe-gaishen Kirsimeti. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Leather's Creation wacce ta hada mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsin.